Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk lokacin da aka sha'awa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Da kuka sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe kan zo muku ne daga kasar Ghana, inda a yau 23 ga watan Disamba shekarar 2024 shirin ya jaddada zumunci tsakanin al'ummar kasar ta Ghana a daidai lokacin da al'ummar Krista ke shirin gudanar da bukukuwan Kirsimeti a ko'ina a fadin duniya. Akwai tattaunawa da matasa dangane da ma'aikatar fina-finan Hausa a Ghana. Dan haka ba tare da wani ɓata lokaci ba, bari in jaye in baku da wakiliyar mu a Ghana, Hawwa Abdulkarim, domin jin cikakken shirin na yau da gobe.
Shirin namu yau zai fara da gaisuwar Kirismati, sannan mu tattauna da wasu matasa akan masana'antar fina-finan Hausa na Ghana, sannan daga ƙarshe mu gayyato Pastor Felix mu ji ko me ake yi a lokacin bukukuwar Kirismati.
Mari gaza ya kamata dai mu yi aiki.
Bisa ga kididdigar da gwamnatin Ghana ta aiwatar na jama'ar ƙasa baki ɗaya ta shekara 2021 ya tabbatar da cewa al'ummar Ghana wato Kristoci suna da kaso 71.3 cikin 100, wanda hakan yake nuna cewa Kristoci su ne suka fi kowa yawa a Ghana. Amma duk da hakan bai hana Musulmai da sauran mabiya addinai daban-daban su taya 'yan Krista murnan Kirismati ba. Mu saurari gaisuwar Kirismati daga wasu Musulmai da ke taya 'yan Krista murnar Kirismati.
Sunana Shaw Usman Abdullahi. Ina wish Christian brothers and sisters mu Merry Christmas. Garin ba muka da mana mu da su ne a garin, kuma ba wani babbanci, ba wani fada, ba wani wanga. Tunda ya kai Christmas mun wishin su kamar yanda su ma ya kai sallah su ma suke wishin mu. Ai zabe lafiya.
Sunana Alex, ina magana daga Mamobi. To barka mu da sallah, ko dai barka mu da shekara. Yale kai mu sabon shekara. Merry Christmas da abokanena da kana kanina duka da family na duka. Na wish ku barke da sallah. Many happy returns. Allah kai mu sabon shekara.
Sunana Muhammadu Abdullahi Cham. Na wish kowa da kowa Merry Christmas and Happy New Year in advance. So na wish friends ina Christians nake aiki da su da ni da su ke tare nguwa guda. Zama Musulmai da Christians da bamu da problem, alhamdulillah. Muna zama tare kamar mu duka one family ne. Yasa muke wish kowa da kowa Merry Christmas and Happy New Year. Na wish ko wasu Francis, su Gladmark, su George, na wish ko wa ko da ko Happy Christmas. And
suna na Imanu Kamno say na sun wish family na ma na Mrs. Comforte, Babana, Mr. Philip Tay, the Diana Edmund Tay, the sisters na Aisha to the patients, Merry Merry Christmas. My friends as well, Sunat King, Mary Osafo, Apia John, the kowa daga diploma 2 class. Merry Merry Christmas everybody.
Sunana Martin Mohammed daga Accra Ghana ne musulmi ne amma ina da yan waye Christians ga Keze na NS daga Belgium na wishing she Merry Christmas the Happy New Year ga auntie na mama Georgina ga Rafani na Uncle Maxwell ga Keze na kuma Messi ga su Kojo ga su Mabna ga su Junior duka ina wishing so Merry Christmas the Happy New Year.
Sunana Prince Aini as much fit ga na su wish family na Aini family especially Merry Christmas. The gida niki agbabito house na wish entire good tenants in this room is kidding na duka na wish kwa Merry Christmas. Na su Merry Christmas nga it bring unity. Harmony, the entire.
Sunana Ransford, in a song wish, Kowa, Happy Christmas.
Sunana Mavis Abwajua, in a song wish, Mana the Babana, Merry Christmas, the Happy New Year.
Sunana Sharif Idris, in a wish. Bosuna DSP Mr. Francis K. Nate. I am Suano Police Commander. Now, wishing Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sanakuma, Shugabankasa, John Dramani, Mahama. That Ekuma so is Ekumachi President. Shukmana wishes Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sanang Dean of Faculty of Education, Communication, Wisconsin International University College, Madam Baba Kofi. Itakuma na wishinta Merry Christmas and Happy New Year in advance.
Unana Ahmad Usman, na magana from Nsawam. Na wish police commander mu na Nsawam, na wish she Happy Christmas and New Year. Na wish babang parobos muduka, timasunan shi paradoxin. Kowaya san shi nace paradox in Ghana dai kowaya san shi sha ina wish shi Merry Christmas na wish kuma MC na Ansawam na wish shi Happy Christmas Merry Christmas New Year and advance banda wannan kuma na wish kuma Mr. Tamoji shine former chairman NDC na Ansawam ina wish shi Merry Christmas
nima ina wish Begidana Andrews, Merry Christmas, the Happy New Year in advance. Mana wish kuma Salon kuma Merry Christmas and Happy New Year ni. Mana wish Christmas abukinae muduka na muda sumuki raiwa duka bakida na wish is Merry Christmas in advance. Dasa na kuma begidana wani serki ina kwa from. Mana wish is Merry Christmas and Happy New Year in advance.
Sunana Jamilu Mohammed Amani Mutuna Nigeria. Nazo nan Ghana daka ina gaida president mu Tulumbu ine mai barka da Happy New Year ine ma so Osumbajo ine mai barka da Happy New Year ine ma ne Peter Obi ine mai barka da Happy New Year ine ma Kwankwaso ine mai Happy New Year ine mai barka da Christmas
So, masana'antar fina-finan Hausa na nan Ghana ya samu wasu matasa da suke yunkurin tada wannan masana'antar biyo bayan fitowa da sabbin fina-finan Hausa na Ghana. Yanzu muna tare da waɗannan matasan inda yanzu haka za mu tattauna da su.
Ya dage ne ya dage gayu.
Assalamu alaikum bari mu fara da producer fina-finan ko assalamu alaikum barka ya sunanka
wa alaikum assalam sunana Sila Adam
Malam Sila Adam kefa Hajiya
sunana Nafisa Maru
wannan ba wallan fa
sunana Prince Musa Yusuf Tantankwa
Malam Kaifa
sunana Bala Saidu Munkaila wanda anka sani da lagi-lagi
so barkan ku da shigowa wannan shirin bari mu fara da jarumin ne ko baka kai da jarumi
eh haka nan ne
ya ka fara ya kawai ka shiga wannan masarautar ka jima ne
eh na jima sosai mu ce dai misali ne tun na school din na primary na zo lokacin an akan yi dan wani fina-finai kadan-kadan na stage na school drama speech and sacrifice giving the wa'annan wani wasannin wani tun lokaci ne na fara shiga ina yi kadan 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 amma bayan daga bayan nazo na shi kai SS shi aka fara school drama shi na join school drama na SS ne wasu kanana kanana wanga kadan shi na raki aboki na yin su ne shi na samu role lokacin na school ma na samu role sa tun lokacin ne na shiga cikin yin su ne dai
kuma shekara nawa kenan za a kalla za idan za
kamar mu ce dai misali kamar shekara 11 sannan ganin kamar sai din kuma ina da wasu role models da niki duban looking up to them
kana da wasu kana da jarumai wanda kake kallon sa matsayin wanda kake kwaikwayon wani abu na rayuwar su ko ba haka ba so su wane ne waɗannan jarumai a gane suke kowa wani kasa
a wani kasan suke
wani
a wani kasan ne wani akwai Hollywood sannan akwai Bollywood kuma
India kenan ko ba haka ba za ka ta kira sunan jarumai guda biyu da kake
Wesley Snipes da na so Patrick Roshan India
so kana so ka shahara ka kai su
na so ina dey try din in daga shi lima na kai sama isa automatically inda ina duban wasu gabana ne yake shawun su ya ina rokon Allah in kai haku wuce su ma na addu'a na ke
kafin mu zo wurin producer wannan film din da aka yi yanzu bari mu duba masha Allah barka
yawa barka ka dai
kai da gani alama kai tsohon jarumi ne a cikin wannan masana'antar
ya kanan ne mun dade titi sosai ba yau muka soma ba har yanzu dai muna kokarin dai mu ita tura fana-fanan mu don matasan wayan da suka tashi yanzu suke yin na akwai hankali akwai kokolwon sosai amma kuma da kuka zama tsofaffi kuke yi ya kamata in aka kira ka ya kamata kai ma ka dauko tsofan injin ka nan ka zo ka taimaka yiso abin yayi kyau insha Allah
so wani abu kake gani akwai dan tarangar da ake fuskanta a masana'antar fulafunan
gaskiya kamar ne ka tambaya haka nan ne akwai tangarda sosai 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 akwai problems akwai kalubale sosai cikin tafiyan nan da ake yi na fulafunan Hausa na Ghana kaga matasa wani na nan yaga kana ciki ka dadi yana tsammani wani arziki ko wani kudi ne kake samu shi yasa in ya shigo shi ma zai shigo ne kai sai yana ganin kamar a'a tunda wadan gana bari ni ma je na samu kudi kin ganye so daya so biya ga kaman abin ba haka bane kinga ya zame amma kinga in abu in ka sa cikin zuciyanka kaman ka kara shi cikin rayuwanka ko ka samu kudi ko baka samu kudi ba tunda ka kara shi cikin rayuwanka dole ya kamata ka bi da shi haka nan abin da sake ka kaman mun dade ciki kenan
mu za mu sake zuwa wurin malam lagi so mu zo wurin malama Nafisa malama Nafisa
na'am sallai mi
sani ka da yaki
na lafiya
assalamu malama Nafisa ga kike mace a cikin wannan sanatan kin jima ciki
ban jima cikin ba first time na kina
first time mun kike na farkon zuwan kici wannan harkan fulafunan kenan
haka ne ni farkon zuwa na kina
me ba ki shawara kika shigo
actually movie dai ina ban shawa she ina da wannan tanadi kuwa amma just baka da opportunity saboda sometimes ya zama na kaman in baka san wani ba baka ka shiga cikin wani da kuma maybe abin nan passion ka ne because muna duban movies da abubuwa isa sometimes ko wani na zaune shi ci a wanga ka bani na yayi isa da producer na zo ya ga min kamar wai yau dai yafi in act she na ce kai just like that ina zaune no act kuma gaskiya wasa wasa no ina zaune gaban shop auntie na shi aka zo no aka bar ron na she
kikai
ne
kina gani a halin wannan ron da kika yi ma zake ki hadu da yan Najeriya
insha Allah aka ba mu chance mun gwada talent mu so
yanzu kika shigo me ina kike son kikai
ina son kai gaba because saboda yanzu kasan Ghana mu yafi mu gwada kama ba girman ka ba at least na kala da wani talent kin gan so yawan nan manyan muhala da talent amma an boye shi because me shi bai samu wanda dai jashi yaso ya sa shi cikin ba amma in ya kai wani program kina yake gan kama a wanga yana da talent talent da dai ya
ta wani baiwa da take tare da shi
da ta ta gwada da mutane yasa ni dai gaskiya ina da producer nan godiya saboda ni kuma ya bar at least aka gani eh Nafisa mun ganki cikin movie ga hoshe ci na zama
Masha Allah malam producer barka
barka ka dai
so kafin dai mu shiga gaba da tambayar wani ne karon farko da ka
ah sam na fara producing that is 2016 na fara producing kuma na ci wanga Surayya ga kaman movie na goma ke ga
na goma
kai da kudin aljihuka
sosai
ina kake samu kudin kake wannan
eh ni da kaina ina videography na events aure da
to kana daukan hotuna da video auraren auren jama'a
aikin da nake yin kenan amma farko kamin fara sinina Hausawa ke ina yin na turanci da local tree na Ghanaians abin da na fara da shi kenan amma da na zama na ce no tunda da ni ina jin Hausa kuma zango na fito why not in produce moving Hausa isa na ce moving Hausa da na fara third time kiga ko fourth time kiga
so babu wani tallafi ko wanda ke taimaka maka
eh ba wanda ke tanya na ni da kaina da su fana nake yin wannan kudi nake yi
to ya kake ka biya ma'aikata wanda suka yi maka wato wanda ga wannan malama na fita ta ce kai ne farkon wanda ka sata a cikin funafunai ga wannan bawan Allah haka ka tara manyan jarumai dukkan su kuma matasa ne ko ba haka ba
sosai 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 kamin in fara produce kudi example Surayyan Ganga na communicate da su duka na bar su ka san kaman ga abinda nake so yi ga ilimin nan amma banda kudi dewa ki understand banda wani kudi jikina amma ndi suna su help mu push industry nan su kuma sun baya idea na suna gan kaman why not tunda da youth ya tashi na so yi one up su kuma sun support sakan da muka je kenan
to yanzu kana ganin musamman muna cikin wani rayuwar da social media da sauran sun dauki hankalin matasa kana ganin wannan matakin zai iya kawo wani sakiya cikin zamantakewar yara matasa rayuwar mata haka da yara
eh na ce yayi wuya amma kuma bai wuya because malamai mun da suka zo yanzu akan ga suna wazi against finafinai Hausawa sun ce finafinai bi da kyau kaza 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 which kuma like shining movie akwai more educative wanga languages cikin akwai more advice da ake advise youth akwai wani cikin waka je advise youth wani kuma cikin movie sannan malami kuma cikin wazi ingana ma most malamai da suka zo na suna talk against mu yan finafinai which is very very bad
to kana ganin zaka sha wahala wurin isar da sakonka to wannan movie da kake faman haskawa wani sako yake da shi ma jama'a
eh farko dai na ce sako uku ke cikin na taimaka da iyaye kaman da kika fadi na biyu kuma alkawali cika alkawali
to nagode yanzu malam prince ko kuma ce wannan tambayar na zuwa ku dukan ku
film ga da muka yin ga da ina send babban message a zuwa can al'umma kamar rayuwa ne yin rayuwa isake kai ma ya kamata ka saki gidinka kuma sai ni kuna gurawa kuma da aminci da yadda da zumunci kuma mutu yi baka abu alkawali kayan Allah shine ban so yi maganar sinin diwa amma wanda ya zo duba sinin duka ya kan abinda sinin ke da shi da din voice out
aya za ku haska sinin ne
za mu haska sinin ne kowa ya zo ya gani daga wanga National Mosque of Ghana conference hall in Chifima
wani rana
next week Saturday that is Asabar 28th of December
Asabar da ke gaban mu nan za a cire wannan film ina so in sani menene bambancin acting Ghana da na Najeriya Malam Prince zai ba mu jawabi muna jin ka
akwai bambanci babba shine mu actors in Ghana ba ina magana wai in taka doka ko yi ma wani rini ko wani mama mu actors in Ghana most of us mu yawancin mu da kanshi mu ba full time actors bane muna da aikin da sana'an da muke yi amma acting ya kira mu muna da lokaci muna zuwa mu zo mu ba community mu da society mu abin da ake nema saboda mu namu ne a kawo magana mu fadi ma mutane su koyi kai kamar misalin an ce wai HIV yazo in ka duki speaker maka na yawo kana HIV ta mutane ba su ji amma inda mutane ke ji ne sun fi son ka zo kai kwaikwayin shi iso su gan ciki kika duba yan Najeriya kuma musli su rayuwar su duka da komai duka finafinai suke film suke yi kura sa livelihood su salary su komai su na depend suna dependent kan finafinai amma mu Ghanaians ba mu dependent kan movie da muke yi
ina tsammanin maganan da yin gaskiya ne kaman da ya fadi actors in Ghana ko da yake number 1 shi mu ce mu duka dindin actors in Ghana haka tara mu da kirga a samu mutane kaman 100 maza da mata kuma kowa yana cin kashin kanshi ne kowa na da aikin da yake yi kaman da ya fadi inda lokacin mu fi ya kai har aka neme ka wato in ka zo ka zauna sai ku shado sai ka je ka kama aiki to musul bita mun nan kuma producers in Ghana ga ba su da kudi ba masu kudi bane sai sa sacrifice most of the time actors in nan muke sacrifice don saboda me an kira ka watakila kana aiki an kira ka kuma zaka je kan location nan eh kan 1 week ni bisati daya to definitely wannan kudin da zaka samu rin aikin na ya lose because ko kaje kan movie nan baka kwaba wannan kudin nan saboda abin ya ci gaba in ya ci gaba kuma amfani ya zo dole wani ya ci ga kan shi ya taba mufi ko ba haka ba amma aka je ta bangaren Nigeria su 24/7 me shi sana'a don akwai wani su da muka suka zo gane nan muka yi aiki da su ko waka pass aka ce ka zo ko zo ka zo ka wai gane cikin movie nan ya kamata su me su bada hakinka don saboda mun san kaman aiki kake yi madalla
to idan na fahimci duk bayanin ku shine bambancin ku da Najeriya wato ku nan kuna da ainihin sana'ar da kuke yi ba kuma yi da wannan sana'ar na film wato aiki na dindindin wanda ku shine saboda bai tsaya da kafansa ba ko ba haka ba sai aiki ainihin yayi sannan kika fara wannan
oh ina tare da koko cikin gari sannan kuma ina aiki cikin Accra Newton Islamic Hospital eh reception
ko ba haka mallam kai kuma fa mallam prince kai wani sana'a kake
ni sociologist ne na aiki kuma ma later nazo na bari na budi shago sai mu ce ni businessman ne na budi shago
ba dukan ku kuna aiki funafunan ga to yanzu muzo kan shawara da za ku ba
abinda ke cikin ni kin gan kaman kana kika fari kin gan matasan yanzu komai yayi kaman shanin kudi ko wadansu abubuwa me shi ya ce maka kaman a bai waste time in shiga na ete wani acting saboda ba biyan shi kuma ba abinda zai samu amma ni abinda ya bani shawara yasa da aka kira ni kuma nayi ne saboda na duba young guy akan ga ya volunteer kamar yana so shi mai wani abu nan ina ga bi mu mu support ne amma abinda nake so in gaya da jama'a kuma da manyan mu kuma atanye in aka gan yaro aka yayi wani abu ya sa atanya support because yanzu aka da kudin sheke isa ya ka support she so shi mai iya push young ones na so su samu future
malam lagis akwai karin bayani da zaka yi
wallahi akwai karin bayani sosai game da batun da ita ma sister ta yi game da matasa yana mai matasan ba su shigowa ne ma san ba su shigowa kamar yanda na gaya miki su kudi inda kudi yake wurin suke bi kamar ni haka ko prince haka ga in ka kawo shi location maybe ranan da ka kawo shi wannan location nan da hodin nan aiki bai kai kan shi ba ya jira koda an ce washe gari ne ya yi hakuri amma wani da ka kawo shi ranan da hodin yana nan bai yi ba ya damu da nan da bai zuwa mu mun san abin da ke cikin movie don wata bi ka je wani wuri wata kila ma za ka je wata kila kamar da masu take sai da koko haka ga wata kila ta sha kallon film mu na rawo mai koko a na zan shi kaza kaza ka sai koko da kose a baka free bonto kin gane wani bi ka shiga cikin trotro mota hai da jama'a da yawa ke ciki kana ciki kaga kamar an fara karban kudi kaga an ce mekin ko karin mota ya ce a ka bari wani ya biya ma sai ka duba kaga mutum amma baka san shi ba sai ce baka san ni ba amma ni na san ka saboda rufan man film ne ko menene amfani na gaba ya zo
malam sai kake ganin gobe nan can funafunan Ghana
akwai future sosai akwai future babba amma in matasa suka bar jira inti kanana wai wa'azi a ce wai funafunai bi da kyau funafunai na da kyau sosai saboda mu duka mun san abin da muka samu cikin funafunai ko ba kuma ba ko ka samu award guda cikin funafunai ma kana da abin da gobe ma wani ko baka da rai ma kaman kan da mu ma muke mun zo mun ga iyayen mu an ce kakanka ke da wanga awardin ga ajiyin ga amma ka ta me yayi sai ce oh kace ya match six match ne oh okay sai ta diana nan ma da ke match six match ne kenan gado ma yake sai finafina yana nan ne kaman gado in ba tun suku ne mun ruka mun tayi suku kuma mun kare mun graduate amma su muna cikin movie ne amma maganganun da ake fadi cikin gari kaman masu yin finafina sai sai ne karuwai ne kila wasu amma wasu ma kila kidayayyu ne sai sa ku sa hankali ku komo da hankalin ku kaman film dai abin kirki ne
yanzu zamu zo malam producer karkare muna bayani matashi producer a Ghana dufarin Ghana bangaren Hausa da English kore ko kuwa
listen da ke kura wan gajiyo shine silali
so yanzu me ake tsara a gani bayan Suraiya
insha Allah inde muka gama premiering next week Saturday ganga bayan shi akwai movie da damu fito da shi kuma ran sallah banda wannan kuma akwai series din da zamu yi both Ghana and then Nigeria damu collaborate fito da babban series
to jama'a sai shi mu na gaba nagode
gara aje aya aiki haka ne idan duba iyali haka ne
yanzu shirin ya kai gabar da zamu tattauna da pastor inda zai mana bayani kadan kan abin da ya kunshi bukukuwar Christmas da gargadi ga maka
aiki gayu aje ai aiki
farkan kare shigowa wannan shirin ya shirye-shiryen Christmas day da ake yi kafin kai min bayani dan Allah ka gabatar min da kanka
na'am sunana Pastor Felix Nze wato ni ne baban pastor church ni da aka kira Altar of Fire Prayer and Deliverance Minister wanda ka gunduma kwa Benya a cikin baban Birnin Accra wanda yake Christmas ga wasu bid'a ne bid'a saboda bai cikin Bible gaskiya babu lokacin da Annabi sar na duniya bai Christmas ba sannan gaskiya Bible bai fada mana ga lana water ko kuma ga shikala dan kan haihu Annabi Isa amma lokacin bukin Christmas lokacin na da inda yake duk Christoci duniya gaba daya musamman masu mabiyan dariƙa katolika ka tuna da haihuwa Annabi Isa alaihi salatu wassalam
to tambayar mu na gaba shine wato shi Christmas din da kanshi menene ne ake yi ne cikin Christmas ke yi wani rawa mata ke takawa wani rawa matasa ke takawa cikin Christmas
wato Christmas da kanshi wato anyhow Christmas lokacin na maududin lokacin da aka bukin tunawa da haihuwa Annabi Isa alaihi salatu wassalam lokacin bukin Christmas da mata da maza kowa na da irin lawa da aka takawa mata suna zuwa kasuwa su yi sayayya su yi tahoni kayana da huwa abinci su sayama an yala tuwa da sauran su mazaje nasu su bada mata kudi a taya ayi tahoni da samari da kuwa da kuwa na da irin nashi lawa da aka takawa a lokacin bukin Christmas
so gargadi da zaka yi mata sa cikin wannan Christmas abin da ya kamata su mai da hankali a
kai da abin da ya kamata su mai da hankali akai ba na'am gargaɗi da nika sai matasa cikin wanga Christmas ran lokacin Christmas ba lokacin na nayin shaye-shaye ba lokacin na nayin wasa da motoci lokacin Christmas lokacin na nayi abubuwa a hankali lokacin Christmas lokacin da ake akusanci ubangiji Allah lokacin Christmas lokacin da aka yi koko ga irin halaye Annabi Isa alaihi salatu wassalam ba lokacin na yin sabon Allah ba lokacin na doke ɗan mata ba lokacin na shaye-shaye ba lokacin na zina ba amma da lokacin na sada zumunci lokacin na nuna soyayya lokacin na nuna halaye na kiriki don haka samari ina ja hankalinku kowa ya cike su mutun ga lahiya kada ta hin wajen shaye-shaye samari don Allah ku yi a hankali
gashi mun yi zabe muna gama gashi muna cikin Christmas kuma ya gabato dama a wannan lokacin gana muke zabe kana ganin za a iya kuwa a ji dadin Christmas yanda aka saba kuwa
to mun ga ubangiji Allah subhanahu wataala na cewa gana an yi zabe bana lahiya kuma an kare lahiya kuma ga lokacin Christmas wannan Christmas kowa gana ya san cewa lokaci yanzu ana cikin wani hali ba izi ba ga kowa yanzu mutane suna cikin wahala tattalin arziki gana abun ba da cewa komai babu kudi sai da murgoda mun Allah cewa muna nan da lai da koshin lahiya amma da gaskiya Christmas bana babu kudi nayin hidimomi nayin harkoki kamar yadda an ka saba ila da ubangiji Allah sai sauka kamana wani ga government da ta abana da zata shigo Allah taya su riko ina taya du mutanen gada da ɗan wada boka arziki na gana da dan duniya baki daya muro na Christmas
saboda Allah da wannan muka kawo karshen shirin mu na yau idan gabatar ni ce taku Hawawu Abdulkarim Yofaniya nake cewa ku kasance da wannan shirin a koda yaushe
kama da wani baza wani izgaji wani baban zaba samari gaza ya kamata dai mu yi aiki
kuma da masu taro baki ɗaya kuma anan ne zamu nade tabarmar shirin na wannan lokaci a madadin Hawawu Abdulkarim da dukkan waɗanda aka ji maroyin sa a cikin shirin sai ki wannan nan duru da canje da ta mana sautin shirin a washar da muka sallama daga nan Washington DC sai an jima ku